الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka dake wannan unguwa ta Jayindi a wannan gari na Damagaram domin ci gaba da karatun mu na wannan littafin al-usulut talata da wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi na hudu ko na biyar haka ne ko yau muna ranar litinin 18 ga watan Dhulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 2444 wanda ya daidai da 5 ga watan 6 miladiya ta 2023 a satin da ya gabata mun zo gab da fara inda malam ya kawo mana bayani game da wato abin da ya shafi al-usul al-thalatha wanda mun gani baya malam da yake cewa wa a'azam manaha anhu ash-shirk wato mafi girman abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hani da shi ya hana shine wato shirka hada bautar Allah da wani da mafi babban zunubi wanda idan mutun ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala bai gafarta mishi shine wato a same wato mutun yana shirka yana gama bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani yana ba ma wani wato haƙi wanda sai Allah subhanahu wata'ala ya cancanta wato a bashi shi yasa malam yace wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wato shine kiran wato wani Allah tare da Allah rinda ganin cewa a ai kaza Allah yana bada kaza wani ma yana bada kaza Allah yana yin kaza wani ma yana yin kaza malam ya kawo dalili daga cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wato ku bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kada wato ku hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani shi yasa a ayoyi da yawa zamu gani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi inna shirka la zulmun azim irin fada Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima irin inna allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha da kuma wato fada annabi sallallahu alaihi wasallama da yake fadi yake cewa mafi girman zunubi shine wato ka sanya ma Allah subhanahu wataala kishiya alhali Allah subhanahu wataala shi ya halicce ka wato Allah ya halicce ka ka kadai dan ka kadai da bautar shi kadai amma ka gani ka hada bautar Allah subhanahu wataala da wani to wannan shine mafi girman wato abin da ya shafi zunubi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kusan da cewa man laqiya Allah la yushrika bihi shay'an dakhala aljanna dukkan mutumin da ya samu Allah subhanahu wataala a gobar na tashin alqiyama bai hada bautar Allah subhanahu wataala da wani to wannan dakhala aljanna zai shiga aljanna amma kuma man laqiyahu yushrika bihi shay'an dakhala annara wanda kuma ya gamu da Allah a ranar tashin alkiyama alhali anan duniya ya hada bautar Allah subhanahu wataala da wani to wannan ba makawa wato hutace wato abin da ya shafi makomashi kamar yanda akwai fada ta annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi cewa man mata wa huwa yad'u ma Allah nidan dakhala annara dukkan mutumin da ya mutu wato yana kiran wani tare da Allah subhanahu wataala to wannan ba makawa wato huta zai shiga Allah subhanahu wa ta'ala bai gafarta mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga wato abin da ya shafi shirka shirka akwai babban shirka akwai karamar shirka babban shirka ita ce wannan duk wanda aka yi bayani akan ta ita ce kenan ash-shirkul akbar shine ya zamanto wato abin da sai Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi ya cancanta ya zamanto an bashi wannan haƙƙin ka gama bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani wanda kuma shirkul asghar kamar yanda malamai suke fadi shine dukkan wani fada ko wani aiki wanda yake da wani wata siffa ta shirka amma dai bai zamantawa yana hujja mutun daga abin da ya shafi wato musulunci kama abin da ya shafi riya kai wani aiki dan wani ya gani to wannan malamai suna sa ta daga cikin abin da ya shafi shirkul asghar batta hujja ka daga cikin musulunci sai dai babban zunubi ne zaka zamanta wannan aikin da kai bakka da lada amma bata hujja ka ba daga cikin musulunci wannan ita ce shirkul asghar yau kenan zan mu tashi fadan malam da yace fa idza qila laka mal usulus thalathatu allati yajibu ala al insani ma'rifatuha fa qul ma'rifatu al abdi rabbahu malai ya bude wato wannan usulin guda uku da wata tambaya yace idan aka ce maka mal usulus thalathatu allati yajibu ala al insani ma'rifatuha wato wasu tushishika ne guda uku wanda ke wajaba akan mutum ya san su to kace ma'rifatul abdi rabbahu wato kace bawa ya nemi sanin wato abin da ya shafi ubangije shi nan da malam ya bude shi da tambaya dan ya zamanto kai wanda kake saurare kai wanda kake karantawa wato ka bado hankalinka akan wannan mas'ala wanda wannan usulin guda uku wannan tambayoyi guda uku wanda ya wajaba akan mutum ya zamanto ya san su malamai suka ce shi ita ce tambayoyi guda uku wadda ake tambayan mutum a cikin kabarin shi idan an binne shi lokacin da mutum ya rasu aka je aka binne shi bayan an binne shi lokacin da mutane suka juya baya suke komawa su fita daga makabarta su tayye su wato za a maido mishi ran shi ya ringa jin sawun takunan wato mutanen nan da za su fita to bayan wannan kuma daga bangare guda yana jin sawun takunan mala'iku da za su zo su yi mishi tambaya idan mala'ikun nan suka zo za su mishi tambayoyi guda uku wanda wannan tambayoyin su ne tambayoyin da ake ce ma fitnatul qabr wato fitnatul qabari shine za su tambaye shi game da abin da ya shafi man rabbuka madinuka man nabiyuka wato tambaya ta farko mala'iku shine za su maka waye ubangijinka wane ne ubangijinka tambaya ta biyu menene addininka tambaya ta uku shine wato wane ne annabinka wannan tambayoyi su ne ake cema fitinar kabari wanda kowa sai an mishi banda wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da su da irin wannan tambayoyi daga ciki akwai wanda ya mutu wato abin da ya shafi ranar juma'a ko daren juma'a wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a wannan tambayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana kare shi daga su wanda kuma wannan tambayoyi kamar yadda a satin da ya gabata mun fara magana akan su taufiki ne daga wajen Allah gamdakatar ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ikon bada amsar su duk yanda ya zamanto ka san su a nan duniya kamar yanda wato ake zawwa zaka ji ana lakanta ma mutane ya abdullah idza ja'aka al-malakani fasa'alaka an rabbika wa dinika wa nabiyika fa qul allahu rabbi wal islam dini wa muhammadun nabiyyi wal qibla wa ka'abatu qiblati da kuma wasu sauran abubuwa wanda zaka gani da yawa a cikin makabartunmu a irin idan aka je binne mutum zaka gani ana lakanta ma mamaci wannan wato wannan bai amfanin mutum abinda yake amfanar ka shine kai aiki a nan duniya kai aiki wanda wato kai shi akan yarda Allah subhanahu wataala ka mutu da imani shi sai ka shiga karkashin fada Allah subhanahu wataala da yake fada yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wataala shi yake tabbatar da wanda suka yi imani suka ba da gaskiya da fada wanda take tabbatacciya a nan duniya kuma da gobarar ranar lahira idan sun shiga kabari wato tambayoyin da za a yi musu duk yanda ka sani idan ya zamanto an zo an tambaye ka baka da imani ba zaka iya bada amsa ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma bari wanda yake munafiki wanda yake ba musulmi ba idan aka tambaye shi wannan tambayoyin zai ce ha ha la adri zai ce ha ha la adri a ban sani ba ban sani ba mala'iku sun ma tambaya ka ce baka sani ba daga nan sai a shiga naushi a ce kuma ladare ta wa ladare baka sani ba ka Allah sa ka sani idan ka gani Allah subhanahu wataala ya kare idan dole mutum abinda zai amfane shi shine ka karanci aqida ka karanci wato abinda ya shafi addinin ka ya zamanto ka kokai kokarin dukufa akan wannan addini shine zai taimake ka akan abinda ya shafi cikin kabari wato ka bada amsoshin wannan tambayoyi amma ba fada ba wato wani mai fada da zai zo ya ringa lakanta maka malamai suke cewa idan adalci ne kake so wanda ya zo ya mutu har ka zo kana lakanta mishi abinda ya shahi idan mala'iku sun tambaye shi to tun a duniya ka kirawo shi ka koya mishi yanda zai bada wannan amsar kafin in ya mutu wanda ya mutu baya ba ta yiwa ya zamanto ya ji abinda wato ake fada sai malamin yace fa kul ma'rifatul abdi rabbahu abu na farko daga cikin usulin wannan wanda ya kamata mutun ya sani shine bawa ya san wato wane ne ubangiji shi ka san wane ne mahaliccinka wane ne ubangijinka wanda hanyar sanin wato ubangiji tana daga akwai wasu sabubba ko kuma wasu hanyoyi wanda mutum ya kamata ya bi wato dan ya san wato abin da ya shafi ubangiji insha Allah subhanahu wataala daga ciki akwai abin da ya shafi duba ga irin da kuma tintintini game da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta ka rinka duba abin da Allah subhanahu wataala ya halitta Allah yake cewa awalam yanzuru ila ma fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay shi mutane bisu dubawa su gani wato abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta na abin da ya shahi cikin samai da kasai da kuma wasu abubuwa da suke tsakankanin su wanda Allah subhanahu wataala ya halitta wato dole ka duba ka gani abin da Allah subhanahu wataala ya halitta ka gani lalle akwai aya akwai hakikanin abin da yake wato wata kuwa wadda take a baya wadda ita ta samar da wannan abu ka duba karan kanka Allah ya ce wa fi anfusikum hatta a karan kanku ka duba ka gani kai ne Allah subhanahu wataala ya halice ka yayi maka idanuwa biyu ya maka hanci ya maka baki ya maka kunnuwa to ka san ba tabi'a bace ba ta samu ka ba kamar irin yanda wasu suke cewa natural ne dan adam daga minene daga budi ya koma mutun ya koma kaza yayi kaza yayi kaza wannan duka fada wato fadar su ce asalin dan adam Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam sannan daga hakarkare shi aka halitta mishi matar shi ita ce hawwa sannan kuma sauran al'umma shi wato Allah subhanahu wataala ya halicce su daga abin da ya shafi dubban mani idan wannan abin da ya shafi halittar dan adam idan ka duba hatta halittar samai ka duba ka gani yanda Allah subhanahu wataala ya halicci sama ba tare da wani gimshiki ba baka taba ji ba an ce maka injiniyoyi sun taru suna shawara ko kuma suna tirasan yaya ne za a yi wani gimshiki na sama za a daidaita shi haka kuma ƙasa Allah subhanahu wataala ya halicce ta ka duba ka ga irin duwatsu yanda Allah subhanahu wataala ya halitta dukkan wannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta idan kai duba akan su wato lalle tabbas zaka san cewa fa wannan fa akwai wanda ya halicce su akwai Allah subhanahu wataala haka yana daga cikin wasu sabubba wanda zaka kama wajen neman sanin wato abin da ya shafi Allah subhanahu wataala shine ka duba irin yanda Allah ya yi ma manzanni wahayi Allah ya aiko manzan Allah Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banci shi Allah ya turo manzanni yanzu mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kadai zawo shi ta isa aya kadai zawo shi ta isa aya wanda ya zo ya fara a makka ya fara da awai yayin shekara 13 a makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga abautawa Allah subhanahu wataala shi kadai yana kiran al'umma ba a samu ba wani wanda ya zo wato ya kushe abin da yake kwata-kwata aka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake ko wani abu makamancin haka ya zo madina wanda da a ce malamai suke cewa duk ƙarshen alewa ƙasa dukkan wani wanda zai zo ya dukufa yana yaudara al'umma ko yana musu ƙarya wata rana wato za ta bayyana ƙaryar shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka san abin wato daga Allah ne ya zo yi wannan shekarun gabaki daya a cikin addini baka gaba an samu tufka da warwara alqur'ani yana sako mishi baka gaba an samu tufka da warwara da a ce wani dan adam ne yake bayani yayi shekara 13 zaka ga wata ran wata magana tashi ta warware wata magana shi, zaka ga wani abin da ya fada zai yayi sabani akan wannan. Wani daga cikin wato kiristoci ko kuma wani da ba musulmi ba yace abin da yasa shi shi ya musulunta, yace ya karanta alqur'ani ya ga kissa da Allah subhanahu wataala ya sabko suratul masad, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yace wannan surar da ta sabko abi lahab yana raye, yana raye aka sabko da ita, aka ce abi lahab dan wuta ne, hannayen shi sun tabe da shi da matar shi duka wuta za su dai. Yanzu da a ce abun ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake ba, ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba, da za a samu wato a ce abi lahab ya ce bari ya zo ya musulunta ko dan ya karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma haka ba ta faru ba, saboda abu ne a wajen Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yanke wato abin da ya shafi al'amari. Haka wani daga cikin wato abin da ya shafi Ibn al-Qayyim wani yazo yake ce mishi game da abin da ya shafi halittu, hankali kadai ya ishe ka kasancewa fa akwai wanda ya halicci wannan duniya, akwai wanda ya halicce mu dan adam, yace ka duba ka gani duka duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aiko shi yayi wannan da'awar da shi yayi kira, yayi shekara 13 a Makka, yayi shekara 10 a Madina, yana kira zuwa ga abautawa Allah, aka sabgo da alqur'ani. Bayan mutuwar shi Umar Abubakar yazo ya amshi khalifanci, shi ma ya ci gaba daga inda wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya dora, ake futuhat, ake zuwa ake yakan mutane su shigo musulunci. Umar yazo, Usman yazo, Ali yazo, ci duka wannan har wannan al'umma lokacin mu tazo, ka san abu in ba akwai wani kuwa wadda take a baya wadda ta halicci wannan abun, wadda take tahiyar da wannan abun, wato ba zai iya zamantowa ya yi resiste ba ya tahiyar da ake so. Hankali kadai ya isa ya nuna maka cewa lalle akwai Allah subhanahu wataala, shine ya halicci wato kowa da komi da kuma dukkan abin da ke cikin duniya. Kenan wannan abin da ya shafi hanya ta gane wato sanin Allah subhanahu wataala shine ka duba game da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko, ka duba daga abin da ya shafi hatta a cikin alqur'ani. Allah yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, shin mutane ba za su ringa tadabburi suna tuntuntuni game da abin da ya shafi alqur'ani, da a ce wannan alqur'ani ba daga wajen Allah yazo ba, da ka samu ikhtilafi a cikin shi, da ka samu sabani da yawa a cikin wato abin da ya shafi wannan alqur'ani. Haka yana daga cikin hanyar da bawa ya kamata ya zamanto ya bi dan ya san hakikanin wato akwai Allah subhanahu wataala, shine wata hanya da Allah subhanahu wataala yake sawa a cikin zukatan mummuni. Dukkan wanda yake yayi imani da Allah zai zamanto tabbas ya san ko akwai Allah subhanahu wataala, kamar yanda hadisi Jibril alaihi salatu wassalam da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da ya mishi tambayoyi, can yace fa akhbirni anil ihsan, ka bani labari akan abin da ya shafi kyautatawa. Annabi sai ya ce mishi an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bautawa Allah subhanahu wataala kamar kana ganin Allah, kamar kana ganin Allah. Yanzu wanda yake mummuni me yake hana shi saban Allah, saboda yana tunanin Allah yana ganin shi tabbas, hakikanin Allah yana ganin ka, imanin da kai lalle wato akwai Allah shi yake hana ka kaje ka aikata wani sako, saboda ka san idan kai Allah subhanahu wataala ya hana kuma zai kama ka. To wannan Allah subhanahu wataala barantana idan ya zanto, misali Allah ya ce ayi sallah, kaga wani yana yi wani bai, shi wancan wanda bai yi yana mutsan hakikanin akwai Allah subhanahu wataala, shi kuma wanda yake yi ya tabbatar mine cewa lalle fa maganan nan akwai Allah subhanahu wataala hakikani akwai ta, kuma tabbas idan bai yi ba wannan aiki zai kama shi. Kuma wannan haka ne a ranar tashi alkiyama, wanda zaka gani gabaki daya za a sa maka rayuwarka ta duniya gabaki daya abinda ka gaudana, ya ishe mu misali malamai suke cewa a wannan zamanin irin al'umma Nabi sallallahu alaihi wasallama irin mu da muka zo a wannan lokaci na karshe ya kamata mu yi duba mu gani abin da yake ƙara mana yaqini fa wato lalle tabbas wato gobara na tashin alkiyama Allah zai bayyana maka dukkan abin da kai tun farkon rayuwarka zuwa karshen ka har zuwa karshen ka ya ishe ka misali ka dauki camerade surveillance da ake sawa yanzu ka zo ka laka camerade surveillance kai installant ta komi sai shekara guda a kunna tana a registerin idan ka dauko ka samu wannan a registerin ko baka samu ba to warantana Allah barantana Allah subhanahu wa ta'ala to wai wannan Allah afkai ilimi da ya ba ma dan adam ne yayi wannan abin to ina ga shi ubangiji ina ga shi wani irin tanadi ne da aka ce za a gayi maka dukkan abubuwan da ka aikata rayuwarka gabaki daya a baka littahin ka la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha babu abu dan karami da zakka aikata ko babba face sai ka gani wannan a cikin wannan littafin naka sai ya kiyaye maka wannan aikin naka idan dole hankali wanda yake salim hankali wanda yake lahiyayye kadai ya isa ya zamanto wato ya nuna maka cewa akwai Allah subhanahu wataala wanda wata jariya ta zo an zo da ita wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta aina Allah yace mata ina Allah tace fi sama yana sama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma me ita yace itiqaha fa innaha mu'mina yautar da ita wannan baiwa Allah mummuna ce idan mutun ya zo yana musan maka cewa wai babu Allah wai duniya sai lana cira kawai tabi'a ce ga mu nan mu tashi mu aihe mu mutu a tado mu a wata kasa mu koma wani ko kuma a mero wani asaniya kakan shi asaniya kakan shi a wannan sai dai in kakannin wasu ne asaniya mu ne mun san kakannin mu in sun mutu suna can wato abin da ya shahi barza musun dawo ba sai ranar tashin alkiyama to tabi'a hankalinka kadai ya isa ya nuna maka cewa wa hakikan duniyar nan fa sannan kuma idan na cin ne idan tabi'a ce take tahiyar da abu biyuwa abu ya tahi normal ya tahi abu a tsare yanzu ka duba kaga rayuwar dan adam a tsare yake yana da bambanci da dabba yana da bambanci da aljini to duka inna cin ne duka abu guda ne zai zama to misali a dauka wannan masallacin idan na cin ne zawa za a taga ma ba sai a yi ta sama ba ko kuma wannan shungudar ta zo ka san wannan shungudar da aka zo aka yi tirasan wannan na sauka san wanda yayi shi yin shi akai ba haka ba yi kanshi aka zo akai masallaci da komohi da tagogi ka san yi akai ba barantana dan adam barantana halittu wanda Allah subhanahu wataala ya halitta to ba makawa dole wato bawa ya san cewa hakikani wato akwai Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai hanyoyi ta dalilin yanda zaka gane cewa akwai ubangiji Allah subhanahu wataala sai malai yace wa dinahu sannan bawa ya san addini ka san addinin ka addinin musulunci wannan shine asali na biyu daga cikin tushe guda uku wato bawaye san addini addini a wajen Allah subhanahu wataala shine addinin musulunci tun daga zawwa annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda zai kama wani addini ya zamanto yana bautawa Allah da wannan addinin face musulunci idan ka kama sabanin wani to Allah subhanahu wataala ba zai karba ma ba waman yabta ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu insha Allah subhanahu wataala dukkan wanda ya dauki wani abu ya dauke shi a matsayin addini ba addinin musulunci ba to Allah kwata kwata ba zai karba mishi ba innad dina indallahi al-islam dini a wajen Allah subhanahu wataala shine musulunci musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba za a samu ba wani ba yahudi ko ba nasare Allah ya bayan yanzu Allah da ya turo shi sannan ya mutu yauma yamutu ya mutu ranar da zai mutu ba tare da ya karbi addinin musulunci ba tare da yana bin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama illa kana min ashabin nar face sai ya kasance wato daga cikin ɗan wuta dukkan babu wani kirista a yanzu nan yazo ya ce maka shi addinin kirista yake bi addinin annabi isa yake babu wani nasara ba yahudi da zai zo ya ce maka shi addinin annabi Musa ko kuma wani abu makamancin haka yake ne addinin da dukkan wannan al'ummar da take rayuwa a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine addinin musulunci dukkan wanda bai karbi ba wannan addinin musulunci to ba zai zaman to ba ya samu wato addini a gobara na tashin alkiyama ina abin da yake shine ka san menene addinin ka hanyar sanin addini kuma shine ka kama littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan sune zaka yi addini da su akan fahimta wato abin da ya shafi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wato magabata ba a daukan addini da ra'ayi addinin musulunci da kake bautawa Allah da shi ba daukan shi da ra'ayi ba daukan shi da fadan malam wani abinda ake kira abinda ake dauka shine qala Allah qala ar-rasul fada Allah Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza abinda annabi ya ce kuma sai ka duba game da abinda ya shafi fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama magabata nagari wato ka zamanto ka dauke ta kai aiki da ita sannan kuma dukkan lokacin da kake aikata wani aiki aka ce ba wannan aiki da kake yi wa ba karantarwa addini bace ba ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar to kuma fadan wace ce ka barka ka kama abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine wato zaka samu salama zaka samu tsira a gobe wato ranar tashi alkiyama ina wannan shine asali na biyu mutun ya san wato abinda ya shafi addinin shi da irin hikimomi da wasu rahama da wasu abubuwa da wannan addini wato ya kumsa sannan kuma wa ma'rifatu nabiyhi nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan bawa ya san wato annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine tushe na uku da malam ya kawo mana ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani ne zaka san annabi sallallahu alaihi wasallama shine ta hanyar wato neman wato abin da ya shafi tarihi shi ta hanyar neman sirar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba ka gani da yawa daga cikin mu zaka gani idan an tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wasallama zai nuna maka shi kawai ya san dai annabi sallallahu alaihi wasallam siffar shi daya a cewa daga yi mana siffar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gani ba zai iya kawo maka siffar shi ba sai dai ka ji ya ce ba dogo bane ba gajere ba ko kuma ya ce ma shi hori ne ai da mun balarabe hori ne farin nashi wani iri to yaya annabi yake dole a same ka kai mutum musulmi kana kiran kanka musulmi ka san annabinka bi ya kai mu wato a yanzu zaka ga jahilcin mu ya kai za a zo mutum wani ya zo ya ce maka ya ga annabi ko a zo a kwanan nan ba an ce ba jiya mallam yayi magana game da garin nan da aka ce wai annabi ya zo wai ya zo da taguwar shi ya zo ya rubuta sunan shi an rubuta da menene a saman dutse inda ya dora sandan shi ruwa yake bulbulawa ruwan waraka ko ruwan menene ake sha to duba kaga yanda kuma wai har ake jigilan mutane ana kai su wallahi shi yasa zaka gane al'umman mu muna cikin jahilci na kuma har yanzu ba a sani ba dazun nan wata tsohuwa ta zo ana gai ana kwatanta mata ce take wallahi zuwa ake ruwan ita ta ka ruwan ma ko an wanke mata kafa ba sani ba ciwon kafa take ko menene wai an wanke mata kafa da ruwa yanzu jiya mallam yana bayani game da abin da ya shafi abin da ya faru yace suna gaima suna tattaunawa da mai garin garin wani yazo ya taso su ba inda za a yi araba su da annabi Muhammad ba inda za a yi araba su da annabi Muhammad ai ba raba ka bane za a yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar har yanzu al'umma mu menene kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzon Allah muna son shi to kuma bum san ba takaka zan mu gane wannan abu yazo daga shi wannan abu ne kaza shi yasa ake yaudaran mu da yawa shi yasa zaka gani wani ya mutu ya ce maka wai ya ga yayi mawalikin annabi to mun ji ana mawalikin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayya cikin hadisi man ra'ani fil manami faqad ra'ani amma akaka ta sukufin shi ta haqiqin kuma yana da sharadi kuma sannan dukkan wanda zai ce maka zai zo ya zai yi mafalkin ya ga annabi ba ta yanda za a iya zo ya bayyana maka ba ta yanda za a iya zo ya ce maka wane na yi mafalkin annabi babu idan ya zo ya bayyana maka sai in wani misali da Allah ya zamanto ko makusancin shi ne ko yana nema ya tabbatar shin hakkane sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya gani ko ba amma zaka gani dukkan wanda zai zo ya ce maka yayi mafalkin annabi sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe me zai ce maka ya bashi wani litayi ko ya bashi wani ruwa ko ya bashi wata laya ko ya bashi wani abu ne mine yanzu kasuwanci ya tashi ku zo a ringa tabarruki wajen shi ana bashi sadaka ana bashi mine ne shi kuma yana baku wani duka haka ne ka duba kaga katrowin da zinar kursan cikin wanda suka zo suka yi wannan karshe sun yi da'awa wani abu to bazatta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce kai mulkin shi yazo ya ga ima wani abu wanda zaka zo ka yi shi cikin addini kuma zaka ga wani yazo wai karshe shi yace a ashi yanzu ya fasa sallah annabi ya ce mishi ba sai yayi sallah ba to annabin har ya mutu yana sallah har ya mutu yana sallah shi karan kanshi in za a ce wane ya fasa sallah waye ya cancanta a ce ya fasa sallah tunda shi ne mai kankat shi da shi ya tashi sama aka dauke shi aka je sama ya zo da sallah shi ya kamata ya zamanto a ce ya fasa sallah to amma me ne zaka ga yana yin wata da'awa ta wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana rushe wannan abu yana hani game da wannan abu to shi yasa dole ka nemi sanin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka ita ma wata kwadan nan cikin satin nan ita ma wai dan ta wai ta yace mata ko yayi mawlikin annabi ko ya gamu da annabi afwan ya gamu da annabi da abubakar suka bashi qur'ani yanzu yana nan dan kowa zo baki ya sha washi wai yana neman albarka karshe wani yaje ya matse shi ko wani yaje ya nemi shi baki akan abin da ya sha kan bambata to kaga al'umman mu yanda muke ciki mun san bawaye annabi sallallahu alaihi wasallam hakikani muna san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ne ne san annabi sallallahu alaihi wasallam san shi ta'atuhu fi ma amara dole sai kai mishi biyayya akan abin da yazo yayi umarni kai ka zamanto ka hanu game da abin da ya zamanto wato yayi hali kada ka bauta wa Allah subhanahu wataala sai abin da ya zo da shi kuma wannan shine abin da ya shafi hakikanin san annabi sallallahu alaihi wasallam dole mu karanta sirar shi dole mu karanta tarihin shi mu ga yaya ya rayu cikin kunci cikin tsanani cikin yalwa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu wanda wannan idan ka karanta tarihin annabi zai sa maka haƙiƙanin wato abin da ya shafi san shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato da kuma haƙiƙanin sanin shi amma dukkan mu zaka kuce zaka tsida mutum 200 a garin nan da kyar zaka samu mutum uku wanda zasu zo su ma cikakken bayani game da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abu lalle wannan al'umma muna cikin abin da ya shafi wato barazana ta dukkan wata aqida dukkan wani abu idan ya zamanto ya zo ya ringa wawuran mu yana tafiya da mu yana wawuran mu yana tafiya da mu kuma haka zaka duba kaga wasu daga cikin wanda suke kiran kansu malamai alhadi suna rushe addini daga ƙasa to daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke jiro maka hissi shiga kasuwancin su dukkan mutumin da ya zamanto yanzu abubuwan da suke faruwa abin da ya faru cikin Ramadan din nan mi ya zamanto ya fitina al'umma daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka shigo aka ce wai an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kan shi yace maka kada a hada bautar shi da wani kada ya zamanto an hada shi da Allah subhanahu wataala Allah a bauta mishi shi kadai kada a ba haƙƙin shi a ba ma Allah subhanahu wataala ko kuma haƙƙin Allah a ba annabi sallallahu alaihi wasallam to amma me ya zamanto an yada ma al'umma cewa suwa da bisa san annabi sallallahu alaihi wasallam ga su sun zo sun ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba a neman taimakon shi kai yanzu kana neman taimakon likita kana neman taimakon wani kana neman to jahili wanda bai san ba inda aka sa gaba wanda bai san ba addini kawai abinda zai dauka lalle nan an kaskanta daraja annabi amma bai san ba hakikanin usulin menene ake magana a kai nan ana magana Allah ne to idan ana magana Allah yaushe za a kawo magana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bawan Allah ne ko ba bawan Allah ba bawan Allah ne kina idan aka zo matsayi kuma na Allah to wannan tababu wanda za a kai shi matsayin Allah subhanahu wataala matsayi ne daya daya na Allah subhanahu wataala idan ka dawo matsayin halittu shine duk duniya babu wanda ya kai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam babu ba za a aifa ba ba za a aiki ba wanda ya kamo kafa annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma dai zaka gani an jahilci al'umma har wanda kake tunani da Allah kana gani zai iya yana fahimta ko yana wayewa zaka ga a cikin wannan halin kawai shi ya fara buzurwa a annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi ga to abin da yake nuna mana mu tashi mu yi karatu mu tashi mu nemi sanin aqidar mu, mu tashi mu nemi wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku huce gona da iri game da ni, kamar yanda Yahudawa da Nasarawa suka ma Annabi Isa, suka kai Annabi Isa al matsayin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni bawan Allah ne, manzon Allah, ku bar ni wannan matsayi nawa, wato shine matsayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan hanya ta sanin Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka nemi sani ta hanyar wato abin da ya shafi sirar shi, ta hanyar rayuwar shi, ta hanyar yanda ya kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, yanda ya yi jihadi, yanda ya zamanto wato ya tabbatar da wannan addini, wato na hayya zamanto Allah subhanahu wataala ya sako al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sai malai yake cewa fa idza qila laka man rabbuka, idan kuma aka ce maka wane ne ubangijinka, aka tambaye ka wane ne mahaliccinka, fa qul ka ce rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'il alamin bi ni'mi, wato ubangijina shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya rayar da ni, kuma shine ubangijin wato dukkan talikai, wato ubangijin dukkan talikai shine Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ubangijinmu, shi ya halice mu, shi ya halici kowa da kowa, shi ya halici kowa da komi, dukkan abun da ya zamanto ba Allah ba. Shi ne malai ya ce wa huwa ma'budi, shi ne abun bauta ta, laisa li ma'budin siwahu, bayin da wani abun bauta ba ce Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili akan haka sai ya ce qaulullahi ta'ala, fada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wato dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin shine wato ubangijin talikai, wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci kowa da komai. Idan aka tambaye ka wane ne ubangijinka, ubangijina shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce ni, ya halicci dukkan kowa da komai, mutum, aljani, dabba, sama, ƙasa, duk duniya, babu abinda ba Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta. Wani yazo ya ce ai shi ma wai yana iya yin halitta, aka ce kana iya halitta, ya ce eh, sai nemo wani abinci, abinci ya sa a ƙasa ya rihe shi da wata wato abinda ya shafi wani kwano ha, bayan an yi kwanaki sai tsutsutsi suka wuce, sai ya ce gashi ya yi halitta. Sai aka samu wani yaro ya ce to lallai tunda ka yi wannan halitta, shi Allah ya san duka adadin halittun shi, to yanzu adadin tsutsutsin nan nawa ne, tunda kai ka halicce yaro nan kai. Yace to adadin su nawa ne, to shikenan fa buhitan ladhi kafara, ba zai iya bada amsa. To zaka gani Allah subhanahu wataala shine Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel, wato Allah subhanahu wataala shine mahaliccin kowa da komai, babu abinda wato ba Allah subhanahu wataala ya halitta ba. Shi yasa ya jinjina ma kanshi farkon sura ta cikin Alkur'ani, suratul Fatiha, yace alhamdulillahi rabbil alamin, wato alhamdu, kalma ta alhamdu shine dukkan wani dangi na yabo da jinjinawa da godiya, tabbata ne ga wa rabbul alamina, shine ubangijin talikai gabaki daya, ubangijin dukkan halittu, dukkan wanda ba Allah ba shi halitta ne, halittar shi akai bawan Allah ne subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala anan alhamdu, wato Allah subhanahu wataala yana buƙatar yabo, yana son ka yabe shi, yana son ka yabe shi. Shi yasa zan mu gani wato a cikin Alkur'ani surori guda biyar suka fara da alhamdu, zan mu ga alhamdulillahi rabbil alamin, da kuma suratul an'am, da kuma suratul kahfi, da kuma suratul fatir, da kuma suratul saba'i, duk sun fara da yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da zai yi addu'a, abu na farko da zai fara ladabin addu'a shine ka duƙufa da yabo da jinjinawa Allah subhanahu wataala, saboda Allah shi yana so ka yabe shi, shine yake so ka yabe shi. Kina in ka yabe shi ka maida al'amari wato dukkan nashi ne, ka nemi sunayen shi kyakkyawa, sunayen shi kyawawa wanda ga sunan guda 100 ba daya, ka nemi da wannan sunayen na Allah ya zamanto ka yabe shi, ka yabe shi, ka yabe shi, ka biyo da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ka biyo da dukkan bukatunka. Sannan mu duba mu gani a ranar tashin alƙiyama, lokacin da mutane za su zo suna neman ceto ga baki daya, azo wajen wannan annabi yace a azo wajen wannan yace a azo wajen wannan azo wajen wani wannan karshe dai annabi Isa yace fa yace shi ma ba zai iya ba azo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam azo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ana laha ana laha menene annabi zai yi annabi yace zai zo wajen Allah subhanahu wataala ya fadi ya dukufa ya yi sujada a lokacin Allah zai lakanta mishi mene wasu kalmomi da zai yaba Allah kaga yaban Allah zai yi ta yi a lokacin Allah zai lakanta mishi wasu kalmomi a wannan lokacin ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi sannan Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kanshi ya tambaye abin da yake so a bashi ya nemi ceton wanda yake so a bashi idan shi yasa Allah subhanahu wataala yana son yabo wato a yabe shi shi yasa nan yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya da jinjinawa ya tabbata ga Allah subhanahu wataala rabbul alamin shine ubangijin talikai can kisa annabi Musa da fir'auna yake ce musu faman rabbukuma ya Musa waye ubangijin ku ya kai Musa sai yace mine rabb qala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalaqahu thumma hada ka gani ku sai yace mishi ubangijin mu shine wanda wato ya ba ma komi wato abin da ya shayi halitta shi ya halicci kowa da komi ina ar-rabb shine wato Allah subhanahu wataala shine ubangiji sannan kuma wato abin da ya shafi ya shirya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana fadi a wata aya yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'bud wato ya kai rasulullah bamu aiko wani wato manzo gabanin ka ba kuma aiko ba wani manzo illa nuhi ilayhi face muna yi mishi wahayi annahu cewa yanda lamarin yake la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai ni in ji Allah subhanahu wataala fa'budun wato ku bauta mani idan shine malamin yace laysa li ma'budun siwahu banda wani abun ma bauta wato face Allah subhanahu wataala sai yace wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min zalikal alam dukkan wani abu wanda yake sabanin Allah ne to alam ne dan aka ce alam ana nihin bawa taliki talikin ne bawa ne na Allah subhanahu wataala halitta ne ta Allah sai yace wa ana wahidun min zalikal alam ni ma ɗaya ne daga cikin wato wannan bayi wannan wato halittu na Allah subhanahu wataala sai malam yace fa idza qila laka idan aka tambaye ka bima arafta rabbuka da ni ka san ubangijinka fa kul malam yace ka ce bi ayatihi wa makhluqati na san ubangiji Allah subhanahu wataala ta hanyar ina ta hanyar ayoyin shi da kuma makhluqatihi wato halittun Allah subhanahu wataala halittun da Allah ya halitta sawa'un mutane ne aljannu ne da dukkan su sai kawo maka dalili yace wa min ayatihi al-lail wa an-nahar daga cikin ayoyin da Allah ya halitta akwai dare da wuni wash-shamsu wal-qamar da kuma rana da wata ka duba dare da wuni wannan kadai ya isa ka duba ka gani cewa wa akwai wanda ya halicci wannan kai ba a wayi gari ba wato aka ce wata rana a wani gari dare ya wuce bai dawo wuni bai zo ba ba a zo ba aka wannan in wuni kuma wato dare bai zo ba shi yasa Allah subhanahu wataala wata aya yake cewa kul mai Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa game da wato idan ya zamanto ya sanya mana dare sarmadan ila yawmal qiyama ya zamanto har zuwa ranar tashin alqiyama dare ne kawai ake yi yace man ilahun ghayrullahi yatikum binaha wato wani abun bauta ne da kuke ne cewa akwai wani abun bauta face Allah subhanahu wataala wato wanda shine abin da ya cancanta a yi ma bauta zai zo muku da yi haka in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama idan Allah subhanahu wataala ya sanya muku yini ya zamanto ya ja har zuwa ranar tashi alqiyama cikin yini ake ka gani ga dizwitar trans ta yi dizwitar ba diznabar ta yi magariba ba ta yi ba ventar ta yi ana cikin yini ventiner vendizer to wani abun bauta zai kawo muku wato daran in ba Allah subhanahu wataala ka gani babu wanda zai iya wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa baka taba jin ba wani daga cikin wanda suke cewa su abun bauta ne ya ce shi rana tashi ce ko kuma shi yake ka dare ko shi yake kawai ne in rana tashi ne to yau ya ce ka a hudo rana kawo ba a taba wayar gari ba aka ce rana ta hudu shi yasa can wato game da abin da ya shahi wato kissa annabi Ibrahim Allah subhanahu yake ce musu to Allah subhanahu wataala yana hudu rana daga mashriq daga gabas to ku kawo ta daga yamma indai har hakikanin abin da kuke faɗa haka ne kaga ba ta yi ba ta yanda za a yi wani ya ce yana da sarrafi game da abin da ya shahi rana to ka duba dare da yini da rana da wata kadai sun ishe kai zaman to sun san kasancewa fa lalle hakikani akwai Allah subhanahu wataala yanda gari yake wayewa kana gani ana cikin duhu kadan 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 kawai sai kaga haske ya zo haka magariba tana gabatarwa zaka gani ana cikin haske duhu yana shigowa duhu yana shigowa ba a yi irin dub kawai a ce kamar yanda ake kufir an mai dowuta a ce kawai duhu ya shigo kasan da haka ake yi da kullun ana ambulance tana yawo tana daukan al'umma a ce kawai cikin jurni kawai wani lokaci ne kawai ba a san ba wani lokaci ne duk dare zai zo kuma idan zai zo kawai durawa yake haka to wannan ya ishe ka kasancewa akwai hikima wanda Allah subhanahu wataala ya halicci wannan halittu kuma yake tadabburinsu idan Allah shi ya halicce su daga cikin halittun shi daga cikin ayoyin shi sun yi abin da ya shahi dare da yini da rana da wata yace wa min makhluqatihi da kuma daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta malai yace as-samawati sab'a sammai guda bakwai ka duba ka gani sama gabaki ɗaya babu inda wani yace maka an je karshen duniya ko kuma wani waje an ga gimshiki anan hoto na sama yake babu haka Allah subhanahu wataala ya tsira su kuma ɗaya kan ɗaya haka suke har zuwa sama ta bakwai ka duba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da zai isra'i da mi'raj tahiyyar da suka yi daga Ka'aba suka tafi Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis malaika Jibril aka dauke shi wato akan suka tafi sama aka je sama ta gurko wanda nisan sama ta gurko aka ce tsawon tahiyyar shekara 500 ce kafin a je sama ta gurko kabirinta ita sama ta gurko kafin a huce ta ita kadai ita ma tahiyyar shekara 500 ce kabirinta kadai haka daga ita in zuwa sama ta biyu tahiyyar shekara 500 ce kabirin sama ta biyu ita ma ta yi shekara 500 daga ta biyu zuwa ta uku ta yi shekara 500 haka aje sama ta bakwai bayan ta aje sarari a shiga duhu a shiga ina ne aje ruwa aje to wata irin tahiyya ce akai wannan kadai ya isa tabbatar maka cewa fa kai akwai wanda ya halicce wannan halittar sammai da ƙasa sai ka hau jirgi ma zaka ga saman yaya take wai in ka dan yi kusa haka duk da ba kusa ba kai ka shiga ne cikin gajimare dake gajimare shi a kusa yake haka tunda jirgi zaka ga yana huce gajimare dan akwai gariruwan da zaka gani wato gajimaren har yana taba wato abin da ya shahi benaye irin wato benaye masu tsaho da yawa to wannan idan ka huce gajimare ka duba kalle ko ƙasa zaka ganta ita ma ta koma bula kamar sama tunda farko kana ganin abin da ya shahi kamar Google Maps kamar ka bude maps yanda kake ganin abin da ya shahi ka sarkofat na wato kasa kana sama kana ganin plane karshe ka fasa ganin plane kawai bula kake gani ka duba dama ka bula hagun bula gaba bula tsanwa bula sama bula kasa bula kuma ana tahiya to ka san lalle fa akwai wanda ya halicci wannan kasan in ba halitta Allah ba ya halicci wannan a ce wani dan adam ne ya yi wannan abu yau za a samu wani waje ya rigida kaji an ce wani jirgi ya ji ya bugu da sama saboda wani waje zai za a ce ya rubuto ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma ya ji ya kubce ya bugi hudud ya ji iyaka ya bugu da wani abu amma sarari ne haka yake shimfiɗe gabaki daya to ka duba kaga halitta sammai haka halitta kasai kasa ita ma kasa bakwai ita ma kasa kaje akwai kasa akwai to wannan kadai ta muka duba ka gani kana tunanin daga kai ka duba idan yanzu da ake yin forage kinan ka san kasa a saman me take a saman ruwa take to kai kasa a saman ruwa kuma ka duba ka ga irin yanda Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa ta bata tashi bata yi duro ta ka da mutane ko kuma baka ji ba an ce maka wani yana tahiya daga wani waje ya taka ya rubuta ko kuma wani ya taka tana motsi Allah ya sauko duwatsu ya gina ya daddanne mana ita wannan kasai duba mu gani irin duwatsun da Allah ya halitta kuma shi yasa mutane suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da du'a su wai to su wannan du'a sun yanzu ranan lahira ya za'a yi da su sai Allah subhanahu wataala zai mai da su kura abin shekewa fa kulli yansifuha rabbi nasfa haka Allah subhanahu wataala zai mai da su duba kaga manyan du'a su da ake yi kala kala a garin kuma ka duba irin manyan du'a su ka duba ka gani a kasar kuma irin manya manya ka duba dutsen Uhudu tan nawa ne wannan yauni shi tsawon shi ya ja har zuwa hanyar Makka ya tafi to haka halittun Allah subhanahu wataala suke malan yace wa man fihinna da wanda wato suke da abubuwan da ke cikin kasai yanzu ka duba kaga cikin kasa irin yanda Allah subhanahu wataala ya zuba wato abin da ya shafi ma'adinai arziki ne ruwa abubuwa wanda sun wuce alissafa da kuma abubuwan da ke ciki cikin tsakankanin sammai da kasai da abubuwan da ke cikin sama annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa attati samaa wa hukalaha an ta'id wato sama ta yi ƙara irin in abu ya cika yayi kak haka sama ta yi annabi yace kuma ya cancanta tai wannan ƙarai yake cewa babu wajen da zaka dora tahin kafanka a sama face akwai mala'ika yana ma Allah subhanahu wataala bauta duka sama gabaki ɗayan su ko ina mala'iku ne wasu mala'iku suna nan sun yi sujada wasu suna nan sun yi ma Allah ruku'i wasu suna nan suna tar bautawa Allah da yanda Allah subhanahu wataala ya sani to shi yasa dan adam idan kana tuntuna irin wannan zaka san cewa fa haƙiƙanin wa kai fa mafitakka guda a duniya ita ce kawai ka bauta ma Allah shine salamaka fajircin mai fajirci kuma ibadan mai ibada batta ƙara Allah da komi ka zo ka bijire ka ba ka zamanto kai fajiri ne kai dukkan abin da Allah ya hana kana yi to bai ƙara Allah da komi haka kuma ka zamanto salihin bawa kana bautawa Allah yanda yake so shi ma bai ƙara Allah da komi saboda nawan irin kake da kai wama ya'lamu junuda rabbika illa hu dukkan halittun Allah subhanahu wataala suna ma Allah tasbih annabi yake cewa Allah yake cewa walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai mu ban mu hankalta bun mu sanin yaya ne suke ma Allah tasbih wanda zamanin annabi ya faru hututturen iccen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba akan shi da aka gina ma annabi munbari an zo juma annabi ya bar taka wannan hututturen iccen ya hawo munbari aka ji shi yana kuka sai da annabi ya zo ya lallashe shi dabba za ta zo ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ka kukan mai ida annabi ya kira mai ida ya ce waye mai ita ta kawo kukan shi yana barinta da yunwa yana bata wahala icce wani bagidaje wani mutumin ƙauye ya zo ya ce shi ba ya yarda ba da annabi sai an kira wancan iccen ya ce shi rasulullah ne annabi ya ce in haka ya haka ta yarda ya ce ya yarda aka kira icce ya zo ya ce wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to kaga dukkan wani abu yana ma Allah tasbihi mu ne ba mu san ba yaya yake ma Allah tasbihi tsuntsu ne dabba ce icce ne wani abu ne wanda bai motsi komi yana ma Allah tasbih ya ishe mu misali da muke gani irin kananan bidiyo ga na wasu tantabaru wasu tsuntsaye a irin masallaci haram zaka ga wani yazo yana karatu kaga tsuntsuwa ta zo ta hau kan shi kuma ta nutsu ta samu sakina ta samu salama ko kuma kaga wani tsuntsu ko kuma wani abu ka gani kamar yana sujada ko yana ruku'i ko yana wani abu makamancin haka to duka wannan ya ishe ka misali barantana suna nan burjik suna yi ma Allah subhanahu wataala abin da ya shahi wato tasbihi dalili akan haka malam ya kawo aya lalle kenan sati mai zuwa insha Allah mu tashi akan dalilin da malam ya kawo da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين